A yanzu haka dai masu ruwa da tsaki akan sha'anin zabi a Najeriya na ci gaba da yin tsokaci akan labarin da ya bayyana ta wasu kafofin labaran Najeriya dake nuna cewar tsohon gwamnan jihar Filato Mr. Joshua Dariye dake zaman daurin shekaru 14 a gidan Kasu ya yanki fam na tsayawa takarar neman mukamin sanata a majalisar dattawan Najeriya a karkashin inwar jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya. Barista Isiyaku Barau masani ne akan kundin tsarin mulkin Najeriya ya ce a sashi na 66 na kundin tsarin mulkin Najeriya ya ambato mutanen da ba za su iya tsayawa takarar neman mukamin siyasa ba a Najeriya.
Sun kan cewa idan mutum an yi cewa hukuncin ɗauri a gidan yari ko hukuncin kara a gidan yari kan dalilan wani dalili ko dalilan rashin gaskiya ma ba zai iya takara ba.
Wato ya shafi shi kamar katankwacin shi Joshua Dariye kenan. Na'am, to nan kamar ita jam'iyyar da ta saida mashi kwam ina ne kake ganin sun dogara har suka amince ya tsaya?
Ai, ina ce shi ba da Mustapha. Akwai sashi na 66 ɗin karamin sashi na ɗaya, akwai karamin sashi na biyu ko da bugaccen abin ya ba wani mutum nan wanda ya ɗora yi yanke hukunci ɗin. To, idan har ya yi appeal, ya shigar da appeal ɗinsa a kotun appeal ta ƙasa. Ko da yana ji ɗauri da wannan hukuncin daga ranar da ya shiga da wannan appeal ɗin.
Wato ya ɗaukaka ƙara ke?
Daga ranar da ya ɗaukaka ƙara nan to ya cancanci mai takarar nan har sai an gama appeal ɗinsa.
To, kokarin jin ta bakin kakakin hukumar zaben Najeriya Aliyu Bello ya ci tura. To, amma na samu kwamishinan hukumar zaben mai kula da jihar Filato Alhaji Hussein Halilu Fai ga kuma abin da ya shaida mun.
Ba mu ne muke zaben dan takara ba, duk wanda party ta ce shi ne dan takara mu ba mu da ja, to dole ne mu ansa. Sannan kuma dama dai akwai ka'ida, in ya ci ne a bai ci ne ba wani ya kai yana da ja sai ya tafi kotu.
Na'am, to yanzu kamar misali idan su jam'iyya bata janye shi ba, yazo aka yi zabe ya ci, to wanda ya ci zabe yana gidan yari, ina ma kuma waɗanda suka zabe?
To wanda kuma ka san farko ba kuka ba kotu ba ne raka da ci, ba kole za mu yanke wannan hukuncin ba. Ya kai yanke hukuncin mu shi ne duk wanda party ya bayar.
Na'am.
An kuma yi zabe a cikin
to sai dai jam'iyyar ta APC a Najeriya ta ce a yanzu ba ta da masaniyar cewa Joshua Dariyan ya sayi wannan fam na takarar mukamin sanata. Inji mataimakin ma'aji na jam'iyyar APC a Najeriya Barista Muhammad Tanko Zakari.
Mu a jam'iyyance ba mu san wane ne ke gidan yari ba, ba mu san wane ne ba gidan yari ba. Mun sai da form duk wanda yake ɗan jam'iyya ne yana da sha'awar sayan form na jam'iyya ya takara zai zo mu kira masa da form.
Na ce amma yanzu kaman shi Joshua Dariye ai kaman kes ɗin shi a bayyane yake, kowa ya san an yanke masa hukunci yana gidan yari.
Ai, abin da muke nufi ba mu ma da tabbacin Joshua Dariye ya sayi form, saboda an mutane da yawa sun zo sayi form, wasu sun aika an tsaya musu, duk wannan ba mu sani ba tukun. Sai lokacin da aka dawo da form muka zo screening. Muka gan Joshua Dariye ya zo screening a gaban wanda za su screening, kuma suka tuni takardun shi suka gan cewa lallai ya cancance tsaya takara, kuma bai cancance tsaya takara ba.
A yanzu dai lokaci ne zai bayyana matsayin Joshua Dariyan akan wannan al'amari. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.